أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإخلاصا وتوفيقا وسدادا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dikan yabo da godiya masu tarin yawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah subhanahu wa ta'ala cikin hikimar shi ne da ikon shi da kaddarawa shi Allah subhanahu wa ta'ala ya sake bamu damar ci gaba da darasin mu na fiqh ala madhhabi Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala wanda muke cikin wannan littafi na risala na Abdullah bin Abi Zaid al-Qayrawani رحمه الله تعالى وان wannan shi zai kasance darasi na biyar insha Allah a cikin littafin nan a yau muna ranan alhamis 22 ga watan jumada al-ula shekara 1447 hijriya wanda shine daidai da 13 ga watan 11 watan november shekara 2027 miladiya a wannan masallaci mai tara albarka masallacin sabilul huda gawan katar da magaram muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana iko ya bamu damar fadan gaskiya da aiki da ita idan ban manta ba har ilau muna da cikin wannan babin har yanzu babun matan tiqu bihil alsina wa ta'taqidu bihil af'ida min wajibi umuri diyanati babin da yake bayani kan tsantsar tauhidi wanda tauhidi shine haƙƙin Allah akan bayin shi dole mu tsaya mu fahimci tauhidi yanda ya kamata domin ibadar mu ta huta ta zama ingantatta karbabbiya idan muka samu kuskure a cikin tauhidi mun samu kuskure a ibadar ta mu gaba daya kamar yanda muka yi bayani wannan malam yayi tace tsantsar tauhidi a cikin wannan babu idan ban manta ba satin da ya gabata zan mu tashi qaulul musannif rahimahullahu ta'ala wa lahul asma'ul husna baya kadan yace wa ma tasqutu min waraqa illa ya'lamuha wa la habatin fi zulumatil ard wa la ratbin wa la yabisin ko illa fi kitabin mubin mala yace ma alal arshi stawa wa alal mulki tawa wannan bayanin shi ya gabatu insha Allah yau sai mu tashi qaulul musannif rahimahullahu ta'ala wa lahu al-asma'ul husna malan ya yi da baka bayanin Allah subhanahu wa ta'ala alal arshi tawa Allah subhanahu wa ta'ala ya daidaita ya daukaka sama al-arshi ya daukaka sama al-arshi amma yana can sama bakwanur rufai wa alal mulki tawa duk komai ya kewaye mulkin shi ya san duk abin da yake afkuwa shine ai baya cima wa ma tasqutu min waraqa illa ya'lamuha ko wala habatin fi zulumatil ard wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin Allah subhanahu wa ta'ala ya kewaye ilmin shi ya san komai nesa da kusa da ina da ina Allah subhanahu wa ta'ala ya sani amma ya daukaka akan sama sai malai ya ce ma walahu wa lahu al-asma'ul husna wa sifatul ula Allah subhanahu wa ta'ala yana da sunaye husna mafi kyawo masu kyawo sosai wasifatul ula Allah yana da siffofi madaukaka an gane ko wato sunayen Allah subhanahu wa ta'ala babu sunaye da za a samu alal itlaq da suka kai kyawon sunayen Allah kai ko rabin ba a samu ba duk sunayen da Allah subhanahu wa ta'ala yake da su wanda ya tabbatar ma kanshi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mai to ka tabbatar wannan yana daga cikin asma'ullahi alhusna mafi kyawo masu kyau ne tatattu shine kamar yanda Allah subhanahu wataala yake fada mana a cikin suratul hasr wallahu alkhaliqul bari'ul musawwir lahu alasma'ul husna yana da sunaye kyawawa Allah subhanahu wataala haka zalika a cikin suratul taha yace Allahu la ilaha illa huwa lahu alasma'ul husna Allah shine yake shi kadai ba shi abokin tarayya Allah subhanahu wa ta'ala yana da sunaye mafi kyawo masu kyawo wanda babu kamar su an gane ko haka haidau Allah yake fada mana a cikin suratul a'raf walillahi alasmaul husna fad'uuhu biha wa daru alladhina yulhiduna fi asma'ihi ka gani Allah subhanahu wa ta'ala yace Allah yana da sunaye mafi kyawo kyawawa fad'uuhu biha idan zaka roki Allah ka kira shi da sunayen nan an gane ko ka roki Allah ka kira shi da wannan sunayen zaka ga a sunayen Allah zaka iya kiran shi da sunan kuma zaka iya mi zaka iya roƙon shi da shi ka ce ya Allah kaga kai mi ya unnida ka kira shi ka ce Allahumma kaga kai mi ka roƙe shi ya Rahman ya Rahim a wannan kenan ka kira Allah da sunayen shi kyawawa wanda sunaye shi tsarkakakku ne tatattu an gane ko a cikin sunayen Allah wato akwai abin da ya kamata mutum ya rike duka sunayen Allah sans exception kyawawa ne duka sunayen Allah sunaye ne mafi kyawo wanda sai fi kowane kyawo an gane ko asma'ullahil husna Allah subhanahu wataala ya kira su kyawawa dan haka babu wanda ya isa ya kawo su wanda ba kyawawa ba wanda ya isa ya kawo wanda suka yi su kyawo ko ya kawo wasu wani illa a cikin sunayen shi sunayen Allah wanda yake nuna wannan sunan bai cikin kyawawan sunaye kaga babu shi saboda Allah ya riga ya ce lahul asma'ul husna kenan kawai sunaye ne dukan su kyawawa ne kyawawa mafi kyawo abin nabi abinda zaka rike sunayen Allah dukan su tawfiqiyya ce baka isa ka kawo suna ba daga cikin sunayen Allah dole sai ka jira abinda shi Allah subhanahu wataala ya fada maka shi ko yayi mi ko ya fada ma annabi shi sallallahu alaihi wasallam an gane ko kenan sunaye ne wanda baka iya sanin su sai ta hanyar nusus duk ilimin ka duk kusancin ka duk kirarin ka kai waliyi ne duk kirarin ka kai mai karama ne duk yanda kake ji da kanka duk imanin ka baka isa ka kawo suna ba daga cikin sunayen Allah wanda ya daidai da Allah subhanahu wa ta'ala in ba wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da kanshi ba ko manzon shi sallallahu alaihi wasallam yayi ne ya sanar da mu cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da shi wannan sunayen ya san ba ma kanshi sunaye kenan an gane ko kenan sunayen Allah subhanahu wataala babu ta hanyar da zaka iya samu su ba ta hanyar gombe ta hanyar wahayi ta hanyar alqur'ani da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan ba wanda ya isa ya kawo maka wani suna yace ma wannan yana daga cikin sunayen Allah kuma yace ma adan ya kamata ya ga sunan nan yana da kyau ya cancanta a ba za ka kawo shi ba Allahumma illa in akai ikhbar ne kace Allah kaza ka labari shi ne kaza ne amma ba kace sunan shi ne kaza ba ko kace siffar shi ce kaza siffofin Allah ma tawqifiyya ce sai wanda aka sanar da kai in ba a sanar da kai ba kaza yana daga cikin siffofin Allah subhanahu wataala to baka isa ka kawo kazan nan ba kace wai a wannan ya cancanta a ce ya kasance yana daga cikin wato siffofin Allah subhanahu wataala sannan abu na gaba duk sunan daga cikin sunayen Allah subhanahu wataala ka rike akwai wata siffa da ta allaku daga sunan mun gane ko daga sunayen Allah subhanahu wa ta'ala duk sunayen Allah akwai siffar da ta allahu daga cikin sunayen Allah an gane ko Allahu uluhiyya ar-rahmanu rahma ko al-maliku mulk ka gani duka duka daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala akwai siffa da zaka huddo daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala abin da gaba shine ka sani ana roƙon Allah kuma ana kiran shi da sunan an gane ko kamar kace ya Allah Allahumma Allahumma as'aluka bi annaka ar-rahman kaga duka zaka ce ya Allah ya rahman zaka kira Allah subhanahu wa ta'ala kuma zaka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala da wannan sunayen wato nashi wanda suke mafi kyawu abu na gaba abin da zaka kudurce sunayen Allah subhanahu wa ta'ala ba su da iyaka an gane ko akwai hadisi wanda ya zo ko Allah subhanahu wa ta'ala yana da sunaye 99 isman ko to wannan hadisin akwai da yawa daga cikin malamai sun kawo da ifancin hadisin nan akwai magana karkashin hadisin nan an gane ko sannan akwai hadisin da ya zano sunayen nan wannan hadisin da ya zano sunayen nan 99 shi ma akwai sunayen da ya kara wanda babu nassi da ya inganta a ciki wato duka hadisin mun ce an samu raunin shi sannan daga cikin salaf wanda suka fara cewa wanda suna daga cikin wanda suka ce sunayen Allah subhanahu wa ta'ala basu da iyaka an gane ko daga cikin zaka huddo Imam al-Baihaqi wa Ibn Atiyya fi tafsirihi ya kawo wannan sannan Ibn Hazm Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah Ibn al-Qayyim Ibn Kathir ma ya kawo haka sannan da sauran malamai sun kawo akan cewa Allah subhanahu wa ta'ala sunayen shi kadai yayin me ya san adadin su inda zaka lura da haka adda annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta fi ilmi al-ghaibi indak ka gani ko ka zabi kanka ka aje shi cikin ilmin gaibi a wurinka baka sanar da kowa ba baka san ko ma wani annabi ba baka san ko shi ba cikin littafinka baka ba wani wannan cikin halittunka sun sani ba ka aje shi a cikin ilmin gaibinka an gane ko shine na karshe abinda zaka doka wanda mun yi bayanin shi satin da ya gabata al-ittifaqu fil ism la yadullu ala al-ittifaqu fil ma'na a samu suna iri daya bayya nuna cewa ma'anar ɗaya ce an gane ko wannan kenan a samu suna iri daya bayya nuna cewa ma'anar ɗaya ce na'am sannan Allah subhanahu wa ta'ala yana da siffofin shi wanda ya tabbatar ma kanshi subhanahu wa ta'ala daga cikin siffofin Allah subhanahu wa ta'ala siffofi akwai wanda sun ta'allaku da iradar shi da mashi'ar shi sai ya ga dama kamar Allah subhanahu wa ta'ala nuzuluhu sabkuwa shi lokacin da kuma da wannan Allah subhanahu wa ta'ala waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa wannan kenan siffofin shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ya san yanda siffofin shi suke an gane ko sannan siffofin Allah subhanahu wa ta'ala sun kashi biyu misali alal itilaf ko ka dauki misalin siffa gaba daya siffa in zaka danganta ta da Allah ta kaskashi bi akwai sifatu subut wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar maka shi da ita ba mu da ta cewa akan wannan siffar sai mu tabbatar ma Allah da ita ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana da ita menene ba mu da ta cewa sai dai mu tabbatar da ita misali sai suka ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha a wannan ayat Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana da siffar Allah yana da hannaye guda biyu an gane ko sun ce yadullahi maghlula ai hannan Allah a dunkule take hannan Allah dunkule yake bai saki bai badawa Allah yace hannayen su an kulle su kuma an tsine musu da abin da suke fada bari dai hannayen shi a shinfuɗe suke Allah subhanahu wa ta'ala yunfiqu kaifa yasha yana ciyarwa yanda ya ga dama
to Allah subhanahu wata'ala a wannan sifa a wannan aya ya tabbatar ma kanshi sifar hannu hannu kuma guda biyu to wannan hannun ka dauke shi yanda yace hannu ba ruwanka da kwatamta shi ya yake ba ruwanka da musulta shi ya yake kana da hannu misali wallahi almasalul a'la kana da hannu buri yana da hannu kaga buri yayi kama da mutum an aka ce hannun ka irin hannun buri ka shi dadi ya tsabiyar gare ka ya tsabiyar gare shi haka ne ko amma ai kaga insult ne to dan me zaka zo ka doko hannunka kai tunanin cewa irin hannun mahalici ne kalla kuma kalka sauya kace a Allah yana nihin ko rahama ko wani abu ko menene Allah biya ci bal yadahu mabsutatan hadisi ya tabbata annab sallallahu alaihi wasallam yana cewa hannayen Allah duka biyu dama ci an gane ko kaga siffa ce wanda Allah ya tabbatar maka shi sannan ka dauka kaida guda duk wata siffa da kaga Allah subhanahu wataala ya tabbatar maka shi ko annabi ya tabbatar ma Allah da wannan siffa to siffa ce sifatul kamal a cikin sifofin Allah a cikin tsarin sha'anin Allah in an zo bangaren siffa sifatul kamal ce siffa ce ta cika wadda babu nakasu yanda muka kwatanta cewa asma'ullahi jami'uha husnatun ko to haka sifatuhu duka menene sifatul kamal ce babu nakasu ko mun karamta a cikin siffai sannan kuma duk siffar da Allah ya kore ma kanshi ita to akwai nakasa a cikin ta kaga sifatul subut wanda Allah ya tabbatar ma kanshi da ita kaga mun ga ta hannu mun ga ta nuzulihi mun ga ta wajah akwai wajah Allah mun gani ya tabbatar ma kanshi da diddige ko tika da sifofin da Allah ya tabbatar ma kanshi sai siffa salbiya mara wadda take da naqasu an gane ko siffar da take da naqasu duk siffar da take da wani naqasu take da wani aibi to Allah subhanahu wataala zai kore maka shi ita kuma bai dace ka danganta ma Allah subhanahu wataala wannan siffar ba saboda bai cancanta bai samu naqasu naqasu ba na Allah subhanahu wataala bane ba an gane ko sai ka doka duk siffar da Allah ya kore maka shi sifa ce ta naqasu an gane ko daga cikin siffofin da Allah subhanahu wataala ya kore maka shi kaga ya kore maka shi me mutuwa kullu man alaiha wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram sifa ta naqasu Allah ya kore maka shi me lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kaga akwai naqasu a ciki sifa ta naqasu Allahu la ilaha illa huwa al hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm an gane ko kaga Allah ya kore maka shi sifar mi jangadi da barci siffa ta naqasu Allah subhanahu wataala sai kore maka kanshi gajiya walaqad khalaqna fi sittati ayyamin walaqad khalaqna samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin wama massana min lughub Allah yace mun halitti sammai da kasai barakallahu fiku da abinda ke tsakanin su a cikin kwana takdiri na kwana shidda Allah ya ce wa mamman salamin lugu ba gajiya ba ta same mu ka san akwai wanda suka ce a kwana bakwai sai gajiya ta samu Allah subhanahu wataala hasha lillah sai ya tsaya ya huta hasha lillah Allah ya ce wa mamman salamin lugu ba wata gajiya da ta same mu zaka ga kenan duk wata sifa ta naqasu Allah subhanahu wataala ya ije ma kanshi ya kore ma kanshi ya janye ma kanshi ita dole mu janye mashi ita Allah subhanahu wataala sifa ta zalunci Allah subhanahu wataala sai ya ce ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama fala tuzalimu an gane ko wama rabbuka bizallamin lil'abid Allah sai ya kore maka shi wannan sifa to zaka gani duka sifofin da wanda Allah ya tabbatar sifa ce ijabiyya mai kyau sifatul kamal wanda Allah ya kore ita kuma sifa ce naqasu sifa salbiyya Allah ya kore maka shi saboda haka bai dace ba ka taba ma kwatantawa ka darraha a tunaninka cewa Allah yayi mi Allah yayi mi ya samu mi sifatul naqas kanka irin na wannan aka ce cikin la philosophy din nan mara kandigi Nietzsche ne ko yazo shi wannan ne suka ce ko eh yazo cocin isko ba jama'a ya isko mutane da yara na cocin su sai ya je kasuwa sai ya ga jama'a sun cika a kasuwa ce a lord day a more kaga mahaukaci wai yake kwatanta wato ai Allah yana son abota mishi to ya bar su sun tahi kasuwa shi wani wannan ula'ika kal an'am bal hum adall tunda ya bar su suka je kasuwa suka hasa bauta shi kenan babu shi kaji wai haka yake shi yake tunani Allah kare mu Allah mana gafara an gane ko to daga cikin kuma siffofin Allah subhanahu wataala kuma sai suka rarraba ha'ilau bayan wanda ya tabbatar ma kanshi sai tararrabu wannan wanda aka kore al-ittifaq ba ma siffofin Allah bane ba ba su cikin siffofin Allah saboda ya kore ma kanshi kawai siffofi ne wasu daga cikin halittun shi ba wasu daga cikin halittun su an gane ko to wannan kuma wanda Allah ya tabbatar ma kanshi daga cikin su akwai siffofi na zatin Allah subhanahu wataala wanda dan farasai wanda tare suke da zatin shi mun gane ko siffa ce wanda take tare da zatin Allah subhanahu wataala kamar misali huska kamar jiddige kamar mi hannu kamar siffofin da ya tabbatar ma kanshi Allah subhanahu wataala akwai siffa wanda Allah subhanahu wataala ya tabbatar ma kanshi kuma ta aiki ce an gane ko ita wannan siffa ta aiki tana tabbatuwa da mashi'a Allah da mi da irada shi da kudurar shi in yaso zai yi ta aiki ce kamar misali saukowa shi mi saman duniya cikin dare kaga yana saukowa da mi da mashi'a shi da irada shi siffar shi ce ta saukowa ya saukowa yake sai ka ce mai mashhul wal iman bihi wa su'alu anhu eh ka gani baka san yanda take ba ta zama siffa ce saukowa da yake waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ya yake zowa majhul an gane ko ushin Allah majhul yarda Allah take baka sani ba siffa ce wanda yake yin ta ba tare take da zatin shi ba amma siffa ce wanda Allah subhanahu wataala yake yin ta bi qudratihi wa mashi'atihi lokacin da ya ga dama a inda ya ga dama mun fahimta wannan ko wannan kenan to sannan ka lura na'am Allah subhanahu wataala yana da siffa wanda siffofi ne ya siffantu da su sai malam ya ci gaba da cewa lam yazal bi jami'i sifatihi wa asma'ihi ta'ala an takuna sifatuhu makhluqatan wa asma'uhu muhdathatan yace Allah madaukaki ta'ala ya daukaka lam yazal bi jami'i sifatihi wa asma'ihi bai gushe ba da dukkanin siffofin shi da sunayen shi yace ta'ala Allah ya daukaka an takuna sifatuhu makhluqa a samu wai kace siffar Allah abin wanda aka halitta ce an gane ko kace wai wata sifa daga cikin siffofin Allah Allah halittar sifar nan ne yayi an gane ko ko kuma a ce a sunayen shi kirkirarru ne fararru ne ka gane da yace malamin zalbi jami'i sifatihi wa asma'i Allah bai guje da siffar shi ba da sunayen shi Allah tun fil azal tare sifofin shi akwai su akwai sunayen shi kuma za su kasance suna nan kuma za su wanzu mun gane yanzu ala sabilil misal mu lokacin da Allah subhanahu wataala ya halice mu muna da ilimi Allah ya ce la ta'lamuna shay'an lokacin da ya hudo ku daga cikin uwayenku ba ku san komai ba yaushe muka fara sanin abubuwa sunan ka ma yaushe ka san shi sai da ka tashi sai da ka yi mi yau ka ma san sunan ka sai da ka girma ka ji da an ce wani ka ce ashe da ni ake eh sai ka gane ashe da ni ake to sifofin Allah da sunayen Allah lokacin da Allah kaga ai Allah subhanahu wataala ya halicci sammai da kasai kamun ya halicci sammai da kasai da shekara 50 aka rubuta da abin da zai yi bi za a abku to kamun wannan lokacin da shekara 50 shikenan Allah ba al-khaliqu bane ba sai da zai halitta ba san ko mun gane ba kenan tun fil azal Allah al-khaliqu ne kamun ayi halitta kamun shekara 50 din nan kan ayi rubutu kan a fara yin halitta Allah dama al-khaliqu ne kuma zai kasance al-khaliqu shikenan ta tafi kawai Allah ar-raziqu sai da ya fara arzuta bayu yake ar-raziqu lala Allah subhanahu wataala tun shine yace malam ya zalbe gushe ba kuma ba zai gushe ba sifofin shi da kuma sunayen shi duka yana dan a yanda yake ba sai da yayi kaza bane ya kasance kaza an gane ko wallahi masallu ala kai yanzu sai kai inventan wani abu za a ce ma wane ne za a ce kai kai inventan kaza an gane ko sai kai inventan shi kan kai inventan shi an ya kai kaza din nan ne mun gane yanzu ga malam basha nan nan da shekara 10 ana ce mai malam basha a ko basha ne mu kai ta 15 to nan da shekara 15 ka ce mai malam basha kaga bai samu titir din ba malam kawai yana bashin shiga yan shi zalla ba miya yanzu kuma da Allah subhanahu wataala ya bashi ilimin ya sanar da shi ilimin muka an gane ko sai ya zama wa sai ya duki titir din malam mu fahimta wannan wallahi masallu ala to Allah subhanahu wataala sifofin shi tun azalan azaliyan haka yake kamin yayi khalq sunan shi al-khaliq kan ya arzuta wani bawa sunan shi ar-raziq mun gane ko wannan kenan sannan sunayen shi ba kwararru bane ba ba kirkiro su bane aka yi tun dama azaliyar kuma suna nan an gane ko naftari da ala sabilin misal in titir dinka wallahi masallu ala titir dinka in ya kare ya za a ce ma kawo misali president ex president ake cewa ko tsohon shugaban kasa mun gane to Allah subhanahu wataala in an ida me ake ce mashi ɗan aljanna sai shiga aljanna ɗan wuta sai shiga wuta kaga sai ka ce shikenan halitta ta kare sunan ya tahi lababu wannan al-khaliqun shine khaliq din shi ne kenan sunayen shi da sifofin shi suna nan azaliyan abadiyan sarmadiyan mun gane ko sifofin Allah subhanahu wataala kenan kar ka yi tunanin kirkirar su ne aka yi ko kuma daga baya ne ya samu titir din suna kaza hashalilla Allah ba daga baya bane ya samu titir din kaza sai da yayi kaza ya samu titir kaza lala hashalilla azaliyan abadiyan sarmadiyan Allah haka yake mun gane ko malin yace ma kallama Musa bi kalamihi huwa sifatu zatihi la khalqun min khalqihi Allah subhanahu wataala ya ma Musa annabi Musa alaihi salam zance da zancen shi sai malam ya tare ka yace wannan zancen wanda shi zancen nan siffa ce daga siffofin zatin Allah dan ma kaka yi gaba yace ma a ba halitta daga cikin halittun shi ba saboda na akwai mi akwai wanda ɗan renin wayo wanda suke cewa a ka san kalkasuwa suka yi wasu cewa suka yi kawai Allah subhanahu wataala zancen shi a ma'ana ne babu shi akwai wanda suka ce a wani icce ne Allah subhanahu wataala wurin janibul turil ayman kawai ya je wa mai iccen wannan annabi Musa ya magana da shi an gane ko akwai wanda yazo wanda suka kira wani kare suka ce kawai sai dai ya maida wa kallamallahu Musa taklima sai dai su maida shi wa kallamallaha Musa taklima sai ya kasance Musa shine yayi ma Allah magana ba Allah ba yayi Musa zance suna cewa kawai Allah baya zance to yanzu abinda zaka lura mu dawo baya kadan muka ce duk siffa ta naqasu Allah bata cancanta da Allah Allah ya kore ta ba yanzu da zance da rishin zance ina naqasu kurma naqasu ne shine sai Allah yake fada mana a cikin labarin ijil awala yarawna alla yarji' ilayhim alqawl kaga bai maida musu zance kenan sai aka zarge shi da rishin maida zance da bai magana na kasu ne a na'am haka annabi ibrahim yace musu faraga ila alihatin faqala ala ta'kulun yace malakum la tantiqun kaga annabi ibrahim ma sai yace mi sai ku magana kaga zance menene na kasu ne to ya cancanta karata ya ma Allah wata sifa ta naqasu kace Allah bai zance kaga mun dawo sifofin Allah subhanahu wataala duka sifatul kamalu ne babu naqasu a cikin ta muna ganewa ko kallama Allahu Musa ta kalima a Hausa aka ce Musa kallamu kalimullah da kaji an ce kalla a Hausa ana nihin Musa ne duk wanda kaji an ce kalla to Musa ne Musa kalimullah Allah mana gafara Allah subhanahu wa ta'ala shi wannan da suka ce ya maida musu wa kallama Allah suka ce ya maida Allah ya maida shi maf'ulun bihi an gane ko kenan ya maida ai kaga anan wa kallama Allah mu Allah idan minene fa'il ne sai suka ce a ya maida musu Allah maf'ulun bihi kenan ya kasance Musa yayi wannan sai qari'in yace musu to ya zakoi da minene wa kallamahu rabbahu ce kawai amsar da ya basu qari'in kawai ce masa to ya zakoi da wannan ita ya zakoi maida ta ka gani kenan Allah subhanahu wa ta'ala yayi ma annabi Musa magana to wannan magana ta Allah siffa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala almutaalliqa bi mashi'atihi wa iradatihi tana allake da lokacin da yaga dama zai yi magana da kuma da wanda yaga dama kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya mawa magana Musa ya mawa Musa magana so bi ko na harko lokacin da za a aike shi na bi lokacin da aka yi miqati aka ce za a aka dauki rendezvous da shi ka gani Allah subhanahu wataala yayi mawa magana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an gane ko amma girgam din namu magana shalele dan Allah dan gatan Allah na'am yayi mashi magana shalele dan gatan Allah Allah subhanahu wataala kuma yana yi ma malaika Jibril magana har zuwa yaushe har zuwa lokacin da ya ga dama saboda hadisi ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala in yaso bawa a ban kasa soyayya wadda ta allaka da kudurar shi da mashi'ar shi wadda ta daidai da shi ba irin soyayya ta mu ba mun gane ko soyayya wadda take dangantaka da jalalar shi da girman shi da daukakar shi subhanahu wataala mun gane ko to idan ya so mutum a ban kasa na da Jibril sai ya kira Jibril sai Allah subhanahu wataala sai ya ce ma Jibril ya Jibril ni ina son wani kaso shi Jibril sai ya yi kira a cikin sammai gaba daya ya fada mu mala'iku Allah yana son wani kaso shi sai a sanya ma mutumin nan karbuwa da soyayya a ban kasa an gane ko kamar yanda Allah subhanahu wataala ya ce ma Musa wa alqaitu alayka mahabbatan minni kaga Musa sai da ya kasance pure enemy na annabi Musa ya rike shi saboda wannan soyayya da aka sako mashi an gane ko zaka gani in Allah ya soka zaka ga an dora ma karbuwa a ban kasa kowa yana son ka kowa yana yi da kai wanda kaga bai yi da kai kawai sai dai can yake in kuma aka dora ma in Allah ya ki ka ha'ilau haka za a yi kaga wannan kiran da Allah yake mawa Jibril alaihi salam kaga nan Allah menene yake mashi magana ce yake mashi a lokacin da yaga dama ga wanda yaga dama a hadiwa ne ake so an gane ko Allah kara mana ya sa muna cikin wanda za a kira Jibril a ce ana son mu Allah muna fata Allah subhanahu wataala ya so mu gaba daya duk wanda Allah ya so ya sha Allah ya ce man adali waliyan faqad a'tantuhu bil harbi duk wanda ya kiyayya da masoyi na waliyi na to na bashi izini yazo ayi yaki kai yaki da Allah qaddara wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu wallahi Allah subhanahu wataala ya turo ma sabro kadai ya ishe ka cikin rundunar Allah a hada ka da sabro kadai yazo ya dauko wata malaria ta karshe ya zuba maka ka dinga jin kamar kanka zai hoshe ya ishe ka kadai to Allah ya ce in kai kiyayya da wannan waliyin shi ya baka izini ka zo ayi yaki shi yasa kai bawa Allah an aka ce ma wa an yuhibba lillahi kai soyayya dan Allah waya buhuda lahu ka ki mutun dan Allah mutun ka ji yana dan so samare to nemi dalilin da yake so samare in karasa dalilin to wallahi wannan ne ziga ce ta shedan yana son ya je ya dora ka kan ka je kai Allah kiyaye ka je kai kiyayya da wani waliyin Allah
kai in kai kiyya da waliyin Allah kana ganin zaka sha a duniya da lahira in zaka ki mutun ka san dalilin da zaka ki shi dan Allah ne ko dan wani abu na duniya wani abu da duniya kai yasa ka ki mutun me yasa zaka ki mutun ya taba addinin Allah ya taba dokokin Allah an mashi nasiha ya kiji an yi da shi ya kiji sai ka nisance shi sai ka mashi addu'a mun gane ko Allah in mai shiriwa ne ka shiryar da shi in bai shiriwa kai ka san yadda zaka yi da shi sai ka doki addu'a wannan in tu'azibuhum fa innahum ibaduk Allah mana gafara an gane ko kenan wannan in Allah ya so mutun kaga nan anan Allah yayi magana a lokacin da ya ga dama sannan akwai maganar da muke jira Allah zai mana insha Allah a aljanna Allah kai mu Allah subhanahu wa ta'ala yayi a cikin hadisi yake cewa ake ce ma ɗan aljanna bayan an shiga aljanna hal turiduna shay'an azidukum aw kama ja'ati ruwaya insha Allah Allah zai ce mana shin kuna son wani abu in ƙara muku ɗan aljanna bi iznillah zan mu ce Allah shin baka mai da huskan mu kawai mai da huskan mu fara ba alam tubayyi da wajhana Allah shin ba ka mai da mana huskan mu fara ba Allah shin ba ka sanya mu aljanna ba shin ba ka kiyaye mu daga wuta ba ni muke bukata na kari wannan magana ce tsakanin mu da Allah insha Allah a cikin aljanna Allah kai mu kai akwai ratrafashi Allah yace inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin ala al-araiki lahu fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qawlan min rabbir rahim Allahu akbar Allah kai mu aljanna wallahi akwai ratrafashi akwai ratrafashi insha Allah akwai ratrafashi Allah kai mu akwai remontada insha Allah wato shi yasa bawan Allah kai tanadin abubuwanka a nan duniya ka rabu da jin dadin duniya ka tanadin aljanna wani sha'ir yake cewa inna ahla ishatan qadaitaha zahbat lazatuha wal ithmu hal mafi jin dadin rayuwa da kai ta a duniyan nan dadin nata ya wuce fa zunubin in ho baka tuba yana ina yana nan ya tabbata ka dauki misali dan giya ko dan tata ina an when xbet ko ɗan tata balo yanzu abin da ya damu shabab kenan wallahi tata kawai suke ta telefon ɗan balo one xbet sai kai magana a kawai a ce ma kaza kaza tata ce kuke bayan Allah sai ka ce yana ka kudi ka sajo san ka ci san kimil ka sa kaza duk kashi 50 cikin ɗan kallon balo na samarin mu yanzu suna tatan nan wai tatan nan yanda ake yin tamala sai ka ce yau za a yi balo da wane da wane a minti na kaza wane zai sa bi za a tashi kaza kaza wane ne wa wane zai sa bi in batse zai sa bi a yar kaza a yi kaza ko da shi da laminu su sa bi a lokaci kaza wai in ka samu wannan abin aka yi ta zaka samu kuɗi da yawa amma kan kai wasan nan sai ka sa kuɗinka cacace wallahi kuke Allah mana gafara innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali shaytan fashtanibuhu tuflihun la'allakum tuflihun ko la'allakum tattaqun Allah mana gafara ku rabu da su insha Allah subhanahu wataala to mu doka sai ka ci tata ka ci jikka dari kai yanzu ka taga ganin mai kudin tata yayi wani abin kirki tunda kake dadin jin kudin nan yana wuce ɗan kwanaki kadan zunubin wa mun ji Allah subhanahu wataala ya ce fihi ma ithmun kabirun wa manafi'un linnas sai Allah ya ce mi wa ithmuhuma akbar min nafihima ka shi dadi ka samu amfanin kadan kudin da ka samu ajiyar da ka sha ka dan haure zo ka zunubin da ka je kai ka dan shi dadin ka kai can
ejakile to amman da ka dawo cikin lokaci kadan ina dadin yanki a ka gani inna ahla ishatan qaddaitaha zahabat lazatuha wal ithmu hal wannan ke ga kenan ka gani zunubin zai kasance yana da mu dawo darasi Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce ma mana kuna son wani abin Allah ya yarda Allah ya ce mana kuna son wani abin ƙara muku mu ce Allah bayan ka huskaka haskaka huskan mu ka kiya ka kare mu daga wuta ka shigar da mu aljanna Allah ya kankoma maganan nan sai Allah subhanahu wa ta'ala a cikin hadisi annabi ya ce sai Allah ya yaye hijabin da ke tsakanin mu da shi insha Allah wanda ganin Allah subhanahu wa ta'ala ya yi diddadin aljanna duk abin da kake tunani na dadin aljanna an gane ko duka yahi ina wannan diyan itacen aljanna qutufu hadaniya duk position din da kai kawai suna kusa da kai ina hurul in ina urban atraba in tsare kun juna din nan ina wa furshin marfu'a duka wannan ganin Allah ya shahe su duka yahi komi dadi an gane ko to kaga nan Allah subhanahu wataala ya sake magana zai sake magana zuwa gaba zai yi magana zuwa gaba a cikin aljanna kenan an gane ko wannan kenan bayan Allah zai ji dadi sai annabi ya karanto wannan aya lillazina ahsanul husna wa ziyada kaga wanda suka kyautata zasu samu al-husna wa hiya aljanna wa ziyada hiya ru'yatullah Allah subhanahu wataala yace maka haka zalika kenan Allah subhanahu wataala zai yi magana izuwa mi izuwa nan gaba insha Allah kuma yanzu Allah subhanahu wataala yana magana da mala'ika akan mi akan soyayyar wani ko kiyayyar wani a cikin halittun shi mun gane wannan ko zaka ga cewa wasu lasiyama da jahmiya da suka ce duhu da suke cewa Allah subhanahu wataala bai magana suke son su nakashe duk ina suke son su yi atake Qur'ani sai suke yin ataken Qur'ani an gane ko suke cewa inna Allah la yatakallam ai Allah bai magana Qur'ani kawai Allah halitta shi Qur'ani makhluq ne kaga kaulul Qur'ani makhluq ya ta da tsayar baya a lokacin nan an gane ko akwai wanda aka daure wanda aka ba kashi akan sai sun yarda wai Qur'ani ma halitta ce kaga Qur'ani ba halitta bace ba sifa ce daga cikin sifar Allah an gane ko saboda magana Allah ce an gane ko suka tsaya kan dakan su abinda yake rudawa wannan mai sulamul usul ya dan kawo bayani yake cewa a cikin wani bayuti fa sautu sautul qari lakinna mal matluhu qaulul bari an gane ko zaka lura ka gani sautin in kana karanta qur'ani sauti nawa ne kai ne amma abinda ake karantawa huruf din da kalmomin qaulul bari fadar Allah ne shi yasa qur'ani in kana karanta shi kana karanta magana Allah subhanahu wa ta'ala mun gane ko shi yasa ake son in zaka karanta qur'ani kuma ka kasance wato kaimi ka kasance cikin atammu tsarki saboda zaka karanta magana Allah le grand store na mi ake ce mashi na musulunci wannan babban littafin musulunci alal itlaq kuma magana Allah subhanahu wa ta'ala mun gane ko sannan ake son a matsayin ka kai na mumini ka kasance kullun kai irtibati ka kullu ka daura makan ka aure na karhi da yaji da qur'ani mun gane ko aka tambaye salaf ko cikin malaman zamani aka tambaye shi aka ce ya salaf suka kasance da qur'ani ya suke yi da qur'ani yace yanda kuka kasance da telefon din ku kaga mu dai yanzu a cikin mu na SK kai awa ɗaya baka dan leka telefon ba tak 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 bare da wannan sharaba ta TikTok ta hoto Allah mana gafara tak 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 telefon to yanzu da yawa daga cikin mu ya sharban da makaranta qur'ani wallahi ayan nan in kana sauraron da sai kai dibin yanzu aka sanko ta kanka wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura Allah ka huda mu daga cikin wanda suke kaurace mu qur'ani ka sa mu ne masu rukun qur'ani da kon gaskiya ka gani yace ma menene dukkan suke kawo Qur'ani ai kaza 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 akwai maganganu da suka kawo duka mara dadi kan Qur'ani kawai abinda zaka rike guda Qur'ani sifa ce daga cikin sifofin Allah saboda magana Allah ce an gane ko magana Allah ce wanda aka rubuta cikin masahif yana nan a hardace cikin kirzan mazajen mutane gwaraza a duba kirjinka a ga kirjinka ba Qur'ani amma duk wani ilimin duniya ka kumshe shi a kirjinka kai wallahi Allah mana gafara wai yanzu kai tunani dora ma kanka misali tunani Allah subhanahu wataala ya tambaye ka ya bawa na na maka kaza na maka kaza na maka kaza mi ka hardace daga cikin littafi na misali dora ka ji akwai amsa duk wani lecture ka iya shi duk wani lecture faransa english wane ne math psa svt eh sai ka ji ana wani Allah mana gafara karasa ya zaka yi mutum wai bai iya qur'ani shi ba kuma wai abin da yayi ba ta takeici da kuttu sai an zo ana magana addini ya dinga tsomo baki kai da daga alamtar kai fa zuwa nas baka iya kawowa a zo magana addini ka tsomo baki addinin na gidanku ne Allah mana gafara eh mana kullum muna fadi ya jama'a kullum muna fadi wala taqfu ma laysa laka bihi ilm in ka zo likita ka taba ganin wanda likita yace zai maka dagza ka ce a a kankaman dagza imani kaza likita yace ma artesinat zai maka ka ce a a imanin menene imanin amfi imanin falbaga in likita yace maganin nan sha bibiya kake sha kakka kara bi kake sha amma sai an zo harka addini malamai suna bayani wai kowa yana da tacewa a ciki ina kai karatun bawa Allah addini wa ba dan an haye ka cikin shi bane shine ka san addini a wallahi karatu ne in so kake kai magana cikin majalin addini to zamna kai karatu akan addini an gane ko zamna wurin malam dare bai maka ba an gane ko in kuma ba haka ba to kullun kai ka kasance cikin mi wayas al ulama ka tambayi malamai mi ake yi ni ya kamata ayi wuri kaza amma wai kaga misali wallahi sai ka zo wasu abubuwa na sha'ana addini ku dalibai ilimi kun karanto kuna tunanin a zo ayi pratiken kaza da ku da malaman ku a awam na unguwa ko na matsallaci ko na waye su taso ku ruru waye saka kai tsakaninka da Allah kai tunani kama kanka adalci abu in aka zo wanda yake domin din dole ka bashi hanya dole ka bashi watan ramadan malamai suce muku an ga wata ku doki azumi sai lokacin ku hara kuma kowa malami ne fi sabilillahi komi komi akwai menene akwai masu bangaren nan kuma abinda nake wasiya abinda nake tunatar ma ƴan uwanmu da uwayenmu wallahi shi ilimi ilimin addini ba daga girma bane ba ka san abinda ke kwaruwa da yawa daga cikin uwayenmu latijawa sai a ce wannan da yaron duka yaushe aka hayo gaban mu aka daura auren uwarka to ai ba wannan bace ba magana babu ba wannan bace magana ba ita bace magana zalika fadlullahi yu'tihi man yasha Allah ya bashi falala ya je ya karanto Allah ya sanar da shi yanzu kuma dole ka bi shi tanan saboda shi Allah ya sanar da shi Allah ya san da kai ya bashi dan mi baka bi shi ba me yasa in aka samu wani yaro yayi kudi ba a ce batun ka a aihuwarka muke neman kudi a sai wurin ilimi ba haka bane ba ka taba ganin yaro mai kudi an ce tunka a wurin oshi ake kudi sai mai ilimi ya zo ya bada wata fatawa da aya da hadisi sai a zo a haushi a tunkan a aihuwarka muke wannan kaza ba haka bane ba baba wancan wai mai kudi sai dai ka dinga wai addu'a masha Allah a ya san kaza ka ga Allah ya bude mashi to shi wannan kai ka bude mashi kwalwar tashi Allah ya bashi ilimin wannan abu ne wanda ya ci a ce an wuce shi an wuce shi kuma wai har yanzu abin takeici samun shi kake kaga almajiri yana ce maka ga abin da annabi ya ce kuna a ayo mu zaka gada ma addini wannan bai ba saboda haka ƴan uwa wallahi mu ji tsoron Allah wani masal
wani masal na larabawa wani karin magana na larabawa yake cewa man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaibi ko bil gharaibi wanda dai ya kuskura yayin magana a inda ba fanni shi bane bai dace yayin magana ai sai zo mu mutane da abubuwan mamaki yomi ya sani bare yayin magana shi yasa ka bar ahlul zikr yara sun je sun yi karatu ka ba su dama sun karanto hadisi sun karanto qur'ani sun in so kake kai ma ka shiga zamna akwai malamai akwai manyan malamai latija ba sai ka zo gaban yara ba in kana jin baka iya gaban yara ka zamna ka noke in Allah yayin zaka zama wani zuwa nan gaba zaka iya magana a addini sai kai ba hadulu bane ba sai Allah yayin zaka yi magana ba dole bane ba ba dole bane ba ka ci dare wa yawwa man talabal ula sahiran layali duk mai son dokaka ai sai yayin sai ya ci dare darumul izzat summa tamala summa tanamu laylan yaghusul bahr man talaba du'ali yace wai yanzu kana neman daukaka an gane ko kuma kake barci da dare ai mai neman lu'ulu nutso yake a cikin kogi an gane ko can kuma yake cewa ai menene wai tanamu dahra wai haka fi qatitin biha hatta iza min tattabahta iza muttabahta kana barci kana cikin shunkurinka cikin rayuwarka gaba dai har sai ka mutu sannan ka lura a'a kawai abinda zaka yi ka bar mutane su yi abinda su yake shine akan daidai jaya hannunka ba girma bane ba anan karatu ne kai kasha baka yi ba shikenan zo ka zama cikin masu tambaya an gane ko wannan ke ga Allah mana gafara malai ya cigaba da cewa wa tajalla lil jabali fasara takham min jalalihi Allah subhanahu wa ta'ala sai ya yaye mi ya yaye shamakin shi ya dan haska mu wani dutse sai dutsin nan ya kasance ya wargatse ya zama gari saboda girman Allah subhanahu wa ta'ala dutse ya zama gari mun ji bayanin wancan ko takadu samawati wa tafattara minhu wa tanshaqu al-ardu wa tahurru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada dutse ya zama gari wannan ya ne aka yi lokacin da annabi Musa yazo wurin miƙatin Allah subhanahu wa ta'ala inda suka inda Allah ya ce yazo an yi ubangiji shi ya mashi magana sai ya ce ya ubangiji ka nuna mani in bi kalle ka in dubi zuwa gare ka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma Musa lan tarani ya ce ma annabi Musa baka iya gani na ba yanzu amma yanzu ka kalli wancan dutse in dai har dutsin ya tabbata a wurin shi bai yi komai ba fa saufa tarani da sannu ba da sannu zaka ganni saufa first conditional ce Allah subhanahu wa ta'ala da ya yaye zuwa ga dutsin nan sai ga maka dutsi ya watsi ya tarwatse wa karra Musa sai ga Musa ya hadu can a some ya bashe dija shi dutsi aka ce ya kalla dutsi wani yayi ma Musa filter kamar ya zama filter ne ga annabi Musa to ina ga a ce Musa ne ya kalli zuwa ga hasken Allah subhanahu wa ta'ala direct a lokacin kaga dija an yi filter wanda aka saya yayi filter shi kuma ya watsi filter ya watsi an gane ko annabi Musa ya hadi can lokacin da annabi Musa ya tashi ya wartsake yace subhanaka tuntu ilaika sarki ya tabbar Musa yayi mi yayi karra sai kafalan ma afaka qala da yace mi subhanaka tuntu ilaika sarki ya tabbata gare ka ya Allah na tuba zuwa gare ka wa ana awwalul mu'minin muslimin ni ne farkon wanda ya mika wuya na yarda ba a iya ganin ka Allah subhanahu wataala a duniya an tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam shin wai kaga annabi kaga Allah ka ranar da aka yi Isra da Mi'raj da kai annabi ya ce nurun anna ara wani irin haske ne ta ya za a yi in ganshi ido bata isa ta ganshi ba a nan duniya la tudrikuhul absar
wa huwa yudrikul absar in Allah ya rasiya aljanna zan muga ubangijin mu
an gane ko
zan muga ubangijin mu aljanna Allah subhanahu wa ta'ala yake fada mana a cikin suratul qiyama wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira an gane ko akwai wasu huskoki da za su ga ubangijin su huskokin mu ne insha Allah na'am
mallan ya ci gaba da ce ma wa annal qur'ana kalamullah wa annal qur'ana kalamullah shi dai qur'ani da kake ganin shi zance ne na Allah subhanahu wa ta'ala laysa bi makhluqin fayabida ba wani abun halitta bane bare ya hallaka wala sifatan li makhluqin fayanfanida haka ne ko wala siffa ta wani abokin halitta bare ta kare an gane ko shi qur'ani kenan magana Allah ce can baya ya ce ma zance kuma yanzu kuma kaga an zuma kan girgam din na'am fayabida fayahlik nan zan mu matsa a lokaci yayi sai zuwa satin sama insha Allah fata abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi karamcin ilimi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gafara shi ya share shi daga kirazzan mu Allah subhanahu wa ta'ala ya fahimtar da mu abinda yake shine daidai ya ƙara tabbatar da mu akan kalmatu tauhid mu ida fahimtar tauhidi haqqullah 'ala al-ibadah mu ida ganewa kuma mu bi shi yanda ya dace الله سبحانه وتعالى يمنا غفر كرامه اللهم يسر لنا الأمور كلها ولا تجعلنا من القانتين ربنا قد هوائجنا وهوائج كل من أوصينا بالدعاء ومن أوصيناه بالدعاء ومن نحب فيك ومن يحبنا فيك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا وقد هوائج كل من له حق عن له وله يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا وارحمنا بعدهم وهشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم على سرر المتقابلين برحمتك يا واحد القهار اللهم إنا نسألك كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر نسألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته